الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Asabar, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 21 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 17 ga watan tara shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 28, wadda ake kiranta da suna As-Samarqandiyya, wanda a cikinta mun ga wata ƙayatacciyar huduba ta Juma'a da shi limami yayi, wanda hudubar tun farkonta har ƙarshenta babu wani harafi wanda yake mai dugo. In ma kaga dugo, to sai dai a kama rubut, ko a Hausa kace takuri. Shi kuma asalin takuri, ko mu ce tamar rubut, ha'un ne. An gane ko? Ha'un ne, kamar yadda a cikin gabar da yake cewa, da yake faɗa, yake cewa ala rahimallahu ra'an malaka hawahu wa amma masalika hudahu wa ahkama qa'ata maulahu. An gane ko? Qa'a kenan, kaga ta'un kin wannan asalin shi hakuri, wa ahkama qa'ata maulahu wa kadaha li rawhi ma'awahu wa amila ma dama al'umru muqawian wa dahru muwadian wa sihhatu kamila wa salamatu hasila. An gane ku? Amma harafi wanda yake mu'jam babu shi a cikin ita wannan huduba, kenan shi takuri asalin shi ha babba ce, ha'un ne, kamar yadda kenan ta marbut asali ha'un ne. Za mu tashi makama ta gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, al maqamatu tasi'atu wal ishrun al wasi'iyya. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta 29, ko ka ce ta 31 Al-Wasi'iyya, wadda ake kiranta da suna Al-Wasi'iyya. An ambace ta da wannan suna, suna ne na wani birni na musamman wanda ke tsakanin birnin Kufa da Basra, wanda Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi wato shi ne ya gina wannan birni. Sai da ya zo tsakiyar waɗannan birane guda biyu, aka auna daga nan zuwa birnin Basra farsaki 50 ne, ma'ana mil 150. Sannan daga nan zuwa Kufa shi ma farsaki 50 ne, ma'ana mil 150. Nan ya rayu har mutuwa ta cin masa. To shine birnin ake kiran shi da wannan suna Wasit, domin yana tsakanin birnin Kufa da birnin Basra. To ita wannan makama ta kai dangane ne zuwa wannan birni. Haka Al-Harith ibn Hammam. Al-Harith ibn Hammam ya hakaitu annahu qala, shike fada, alja'ani hukumu daharin qasib ila an antaji'a arda wasid. Yace hukumu daharin qasib, hukuncin zamani karkatacce a zalimi. Alja'ani ya fakar da ni ila an antaji'a arda wasid, izuwa da nakayi kiwo a ƙasar Wasid. Idan aka ce Qasib az-zalimi, Muqsid adali, kamar yadda can ga ya faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ammal qasiduna fakanu li jahannama haqaba wa aqsidu inna allaha yuhibbul muqsidin. Al-Muqsid adali, Al-Qasib az-zalimi. Shine yace alja'ani hukumu daharin qasib, hukuncin zamani karkatacce mai zalunci, wato ya fakar da ni ila an antaji a arda wasid, izuwa da nakayi kiwo a ƙasar Wasid. Faqasadtuha wa ana la a'rifu biha sakanan wa la amliku fiha maskanan. Na nufaci wannan birni, wa ana la a'rifu biha sakanan, halin ban san wani abokin zama wato a birnin. Wa ana la a'rifu biha sakanan, halin ban san wani wanda zai zane mana abokin zama a wannan birni. Wala amliku fiha maskanan, kuma ban mallaki wani masauki. Shine yace faqasadtuha, na nufaci birnin, wa ana la a'rifu biha sakanan, alhali ban san wani abokin zama wato a wannan birni wanda zan zauna da shi ya ɗebe min kewa. Wala amliku fiha maskanan, kuma ban mallaki wani mazauni, ma'ana gunda zan sauka. Walamma halaltuha hululal huti bil bayda wa sha'aratil bayda'i fil limmatis sauda, lokacin da na sauka a wannan birni irin saukar kifi a dokar daji. Idan aka ce bayda, shine wato ungurumin jeji Sahara, an ambace shi da wannan suna, suka ce li'annahu yabidu salikaha, li'annaha tabidu salikaha, irin jejin da ke hallakar da wato mutumin da yabi shi. Shine yace walamma halaltuha, lokacin da na sauka a wannan birni hululal hutil bil bayda, irin saukar kifi wato a cikin Sahara. Ka san kifi idan ya sauka a birnin Sahara, kenan mi yarge hallaka. Yace wa sha'aratil bayda'i fil limmatis sauda, irin saukar farin gashi wato a cikin bakin gashi. Yadda misali farin gashi daya daya hurhura, idan ta fito a cikin bakin gashi, zaka ga kenan ta bayyana ita kadai take. Lafazin limma shine gashi wanda yake zubowa zuwa kafada, shine ake kira limma. Yace qadani al-hadhun naqisu wal jaddun naqisu ila khanin yanziluhu shubazul afaq wa akhlaqur rifaq. Qadani al-hadhun naqis, wato rabo wanda yake tawayayye qadani sai ya jani wal jaddu da wadata annakis mai komawa da baya wato sai ya jani ila khani izuwa wani gida na shakatawa ko kuma kace ila khani izuwa gidan baki menene gidan baki shine hotel an gane ko hotel ita ce ake kira da khan shine yace alhaddun qadan alhaddun naqis rabo wanda yake tawayayye wal jaddun naqis wato da wadata wadda take mai komawa da baya qadani sai ta jani ila khani wato izuwa sauka a cikin hotel izuwa gidan shakatawa ko kace izuwa gidan baki yanziluhu shuzzazul afaq wato gida ne wanda shuzzazul afaq waɗanda suke mabambanta na sasannin duniya wato suke sauka a cikin sa wa akhlaqur rifaq da gaurayen wato ayari lafazin shuzzab jam'i ne na shab idan aka ce shab wanda yake kenan ya ware ya kadaita an gane ko waɗanda suke kenan mabambanta na sasannin duniya wannan ya zo daga can wannan ya zo daga nan su ne suke haduwa su sauka a hotel daman gida ne na baki shine sai ya ce wa akhlaqur rifaqi wato da gaurayi na ayari idan aka ce akhlaq mutane waɗanda suke dai mabambanta wanda kowanne wato wajen shi daban kawai haduwa ce aka zo aka yi lafazin annakis ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun can cikin wannan suratu tauba lafazin aljaddu kuma shine wadata an gane kuma yakan dauki ma'anar girma al'azama kamar yadda can ma'anar al'azama wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada a inda yake zawa akan ma'anar wadata a addu'ar ramazan sallallahu alaihi wasallama yakan bude sallah da ita da yake cewa wala yanfa'u aljaddi minka aljaddu ko kuma mu ce daga cikin addu'o'i waɗanda suke na ƙarshen gama sallah dai an gane ko da yake cewa Allahumma la mani alima u'it wana Allahumma la mani alima a'tait wala mu'ti alima manata wala yanfa'u aljaddi minka aljaddu aljaddu anan ma'ana wadata wala yanfa'u aljaddi minka aljaddu wadata bata amfanar ma'abucin wadata game da azabarka game da kamunka shine anan yace wa huwa shi wannan masauki li nazafati makanihi saboda tsabtar gun wa zarafati sukanihi wato da kyawun hankali na mazaunan yuragibul gariba fi idanihi yakan kwadaitar da bako game da sauka abu ita hotel da zaran kaga yadda aka kayatar da ita da yadda ake tsautacewa da yadda manyan mutane suke sauka a cikin ta mawadata to takan kwadaitar da duk wani wanda yake bako zuwa sauka ana shine yace wa huwa shi wannan masauki li nazafati makanihi saboda tsabtar gunsa wa zarafati sukanihi da kyawun hankali na sukanihi waɗanda suke mazaunan yuragibul gariba fi iqanihi yakan kwadaitar da bako game da sauka abu wa yunsihi hawa awtanihi kuma yakan mantar da shi san wato garinsa an gane ku zaman hotel yakan mantar da mutun zaman gida yace fastafurattu minhu bi hujra sai na kadaita da wani daki na musamman, aiki na kama ba tare da wato tarayya da wani ba. Shine yace fastafrattu minhu bi hujra, na kadaita wato da wani daki a cikin sa. Walam unafis fi ujra, yace ban ga tsada ta kudin haya. Walam unafis, yace ban ga wata tsada. Fi ujratin, wato game da kudin haya. Fama kana illa kalamhi barfin aw khaddi harfin, yace lamarin bai zaman tuba faci tamkar kyautawar ido. Aw khaddi harfin, ko kuma rubuta daidai da rubuta wani harafi. Fama kana lamarin bai zaman tuba bayan saukata illa kalamhi darfin, faci tamkar kyautawar ido ne. Aw kaddi harfin, ko rubuta wani harafi. Hatta sami'tu jariya baita baita yaqulu li nazilihi fil bait, sai naji wani makwabci na daki da daki, ma'ana wanda yake kuti da kuti, yaqulu li nazilihi fil bait, yana fada ga abokinsa wanda yake tare da shi a cikin wannan daki, yana ce da shi kum ya bunayya, yace tashi ya kai dana. La qa'ada jadduka, kar Allah ya sa arzikinka ya zauna. Wala qama bidduka, kar Allah ya sa makiyinka ya tashi. Wata addu'a cinke masa. La qa'ada jadduka, kar Allah ya sa arzikinka, ma'ana wadatarka ta zauna. Wala qama bidduka, kar Allah ya sa makiyinka ya tashi. Wastasihim zal wajhi albadari wal lawni durri wal asli naki wal jismi shaki, yace ka abuci ma'abucin huska albadari wanda take mai kama da wata a wajen kuri, kuma mai kama da wata a wajen haske. Ya kamanta shi da albadr, wata ta huska biyu, yanda shi wata da'ira ne, zagaye ne haka, kuma fuska ta biyu wato yadda wata yake haske fariƙan, to shi ma haka ne. Shine yace masa wastasdid, ka abuci zal wajhil badri, ma'abucin fuska irin ta wata. Wal launi durri, ma'abucin launi irin na gol. Launin gol launi ne wanda yake rawaye rawaya. Wal aslin naki, ma'abucin asali wanda yake tacacce. Wal jismil shaqi, ma'abucin jiki wanda yake wahaltacce. An gane ko? Wal jismil shaqi, wanda yake ma'abucin jiki a shaqi, wanda yake wahaltacce. Alladhi qubida, wanda aka damke shi. Wa nushira, sannan aka sake shi. Wa sujina, aka sanya shi kurkuku. Wa shuhira, sannan aka fitar da shi. Wa suqiya, aka shayar da shi. Wa fudima, sannan aka yaye shi. Wa udkhilan nara, aka shigar da shi cikin wuta. Ba'ada maludima, bayan an mammare shi an tara masa gajiya. Wannan dai duka kinaya, burodi ne, burasa. Saboda dama ai shi burodin su kamar hoifa yake, wanda suke kiran shi ta misa. To haka yake, shine ake siffantawa anan ma'abucin huska wadda take mai haske kamar wata. Kenan kaga yayi kama da wata a wajen da'ira haka, daman kamar hoifa yake. Sannan kuma ga ya fari ne. Kaga da ya kamanta shi kuma da al-launi durri, domin in an gasa shi yakan dan yi rawaye rawaya. Kene ya koma irin launi na gol, sannan kuma ga tacaccen asali, domin daga alkama ake yin shi, da alkama ake yin shi. Ga jiki wanda yake matsin wahaltacce, wanda sai an cibra an bashi wahala, shine yace allazi qubida, wanda aka jimke shi. Ai ka san fulawa kama ta ake idan za a wannan kinta, a dama ta, a jimke ta a wannan, shine yace allazi qubida wa nushira wa sujina, kuma aka sanya shi kurkuku, domin sai an sa ta cikin wannan, kuma an wannan kinta ta tsuma. ta tashi yace wa shuhira aka huddota wa suqiya aka shayar da shi domin lokacin da ake kwaba fulawa ai akan sanya mata ruwa wa fudi ma kuma aka yayi kenan aka daina zuba ruwa wa udkhilan nara aka sanya shi wuta ba adama lu'ima bayan an mamare shi kenan an bige shi shine duka kinaya ce yace marqub bihi ila suq yace kai gaggawa da shi zuwa kasuwa rakada al-mashuki irin gaggawa ta me bege lokacin da ya hango abun begensa yace faqayib bihi laqihal mulkiha al-mufsid al-musliha al-mukmid al-mufarriha al-mu'anni al-murawwiha shine yace faqayib bihi laqihal mulkiha kama sanyo da shi al-laqiha wato mai karbar kilili al-mulkiha kuma mai sanya kilili al-mufsida mai banna al-musliha wato mai gyara al-mukmida mai bakanta zuciya al-mufarriha mai faranta rai al-mu'anniya wanda yake mai wahaltarwa al-murawwiha mai hutarwa mai hutatarwa zazzafir al-muhrik ma'abucin huci wanda yake mai kone mai konawa wal janin al-mushrik wanda yake ma'abucin da al-mushrik wanda yake mai haske wal lafz al-muqni da lafazi wanda yake mai wadatarwa wan nail al-mumti da kyauta wadda take mai jiyar da dadi allazi idza urika wanda idan an bige shi da guduma ra'ada sai yayi cida wabaraka wato sai yayi walqiya wabaha bil huraki sai ya bayyana game da kunar zuciya wa nafatha sai yayi tufi fil khiraki a cikin tufafi duka wannan kuma ashana ce ake nihi dutsin kasu kenan shine yace faqayub bihi laqihal mulkiha kama sanyo allaqiha mai karbar kilili al-mulkiha kuma mai sanya kilili saboda shi ita ashana tana karbar kilili da zaran ka kista ta kamar yanda su wancan lokacin dutse ne in ka hada shi da dan uwan ka buga shi zai karbi kilili ya tada wuta kuma shi ma wancan zai tada wuta kenan shi yana iya tadawa kuma hallo shi ma yana iya karba kilili kamar misali da ake buga ma itaci kilili shine kamar misali a dauko wani abu daga jikin namijin icce sai a sanya mata matar itaciya sai ta kwashi yaya da izinin Allah kamar yadda manoma sukan dauko daga jikin mazajen dabino sai a dora ma matayen dabino daga an ciro wani abu ne wanda yake na huran shi to sai ya zamanto ya karbi kil ta karbi kilili shikenan sai kaga tayi yaya shine can ubangiji ta'ala yake fada wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazini duk da cewa wasu anan wannan iska wadda take buga ma wannan take buga ma gilgije kilili ma'ana ya dauruwa kuma wasu sun fassara lawaqiha anan iska da Allah yake turowa iskar sai ta dauki wani abu daga jikin mazajen itace sai ta kai kan matayen itace sai kaga sun kwashi aya to shine yace faqayub bihi allaqiha lafazin faqayub min almuqayaba ne muqayaba shine wato ciniki kenan masanya ka bada a baka yace mai karbar kilili almulkiha kuma mai sanya kilili almufsida mabarnaci domin ashana dai za ta iya kona jeji almusliha kuma mai ingantawa wanda in an yi sassabe duka wannan kaya mai ake da ita kaga aka sa mata wuta an toye an yi maganin ta an gyara komai almukmida mai bakanta zuciya idan ta yi barna kenan almufarriha kuma mai faranta zuciya almu'anniya mai wahaltarwa in take kamawa al-murawwiha kuma mai hutatarwa yace zazzafirul muhri ma'abuciyar wato huci wannan huci wanda yake al-muhriq mai kuna ngani ku saboda ita wajen kastawa sai ta yi wannan huci sai yace wal janinul mushrik wato da da ma'abuciyar da wanda yake al-mushrik wanda yake mai haske shine karan wuta da yake tashi wanda in an kasta sai kaga ya fita sai yace wal lafzil muqni da lafzi wanda yake mai wadatarwa idan kaji tayi huto ta kama kenan wannan kadai lafazin da kaji ya wadatar wan nailil mumti yace da kyauta wadda take mai jiyar da dadi saboda za ta hutatar da kai game da dafa abinci sai yace allazi idza turika wanda idan an bige shi lafazin turika ai duriba minal mitraqa ne idan aka ce al mitraqa ita ce guduma ma'ana allazi idza turika wanda idan an bige shi da wannan da guduma ra'ada sai ya ci da domin shi dutsen wannan kin bugon shi ake daga an bige shi sai ka ji yayi kara wa baraka kuma sai yayi walkiya wa baha bil huraki sai ya bayyana wato game da kuna idan aka ce al hurak shine kunar zuciya ma'ana sai ya bayyana da wata kuna wa nafasa fil kiraki kuma sai yayi tufi a cikin wato tufafi al kiraki shine ma'ana kallon yadi kenan domin in ka kirta a shana to in ka sake wannan karan wuta sai ya taba tufafinka kamar yadda su dutsi ne ake bugawa daga an buga sai wuta ta tashi to yakan dan watsi ya kona tufafi qala sai yake fada falamma qarrat shikshikatul hadir wa lam yabqa illa sadrus sadir lokacin da wato kumfan baki na alhadir wato mai gurnani mai gunza qarrat wato ta nutsu wa lam yabqa ba abin da ya rage illa sadrus sadir face gangarowar mai gangarowa yace baraza fata sai wani matashi ya fito ya misu yana takama wa mama ahu anis babu wani mai dibe kewa tare da shi ma'ana shi kadai ne babu wani aboki idan aka ce anis aboki wanda yake mai dibe kewa yace fara'aituha ubuna yace wannan al'amarin sai naga cewa wata musiba ce tal'abu bil uquli wadda ke wargi da hankula wata guri bil dukuli fil fudul wadda take shuna mutum izuwa shiga abu wanda yake na banza wanda babu wani amfani a cikinsa wata guri wadda take shuna mutum bil dukuli fil fudul game da shiga cikin zancen banza zancen da ba shi da amfani yace fam qalaqtu fi asarul gulami yace sai na bu bayan wannan matashi li akhbura fa hawal kalami dan na jarraba ma'anar shi wannan zance da ake masa yace falam yazal yas'a sa'il afarit wa yatafaqqadu nada'id al hawanit wannan matashi bai gushe ba wato yana tafiya irin tafiya ta tantirai waɗanda ba sa jin hus lafazin afarit jam'i ne na ifrit idan aka ce ifrit wanda yake kenan tantiri mai tsaurin kai wanda baya jin hus waya tafaqqadu nada'id al hawanit wato yana bibiyar jerin shaguna ko kace kantina lafazin hawanit jam'i ne na hanut idan aka ce hanut shago na sayar da kaya ko kace kanti kamar yadda ake fada ana shine yace waya tafaqqadu yana bibiyar nada'id al hawanit wato jerin shaguna lafazin nada'id jam'i ne na nadid gaya can wa nakhla basikat laha tal'un nadid gaya can kuma fi sidrin makhbud wa talhin mambud sai yace hattantaha inda rawahi ila hijaratil qaddahi yace har ya tukaki a lokacin maraitar sa ila hijaratil qaddahi wato izuwa dutsi na mai kistu ma'ana wanda yake sayar da ashana ila hijaratil qaddahi, izuwa watu dutsi na mai kestu. Dan haka burki ai suke kiran shi qaddaha. Sai yace fanawala ba'iha ragifan, sai ya ba mai sayar da dutsin kestu watu wata gurasa. Wata nawala minhu hajaran latifan, sai ya karbi wani dutsi wanda yake tattausa daga gunsa, shine dutsin ashana. Yace fa ajibtu min fatanatil mursili wal mursali, sai nayi mamaki game da kaifin hankalin al mursili, shi mai aiken, wal mursali da shi dan aiken. Wa alimtu annaha sarujiyatun wa illam as'al, yace sai nayi sani na tabbatar da cewa wannan ne wato hali ne irin na mutanen Saruja, ma'ana na Abu Zaid na birnin Saruja. Wa illam as'al, yace koda ban tambaya ba, wannan lamari ne na tabbata lamarin sa ne. Yace wa ma kadzabtu, ban yi jinkiri ba, an badartu ila al-khani, yace sai nayi gaggawar dawowa ila al-khani zuwa hotel. Mun dalikal inani, ina mai sakin ragamata, kawai gaggawa nake. Li anzura kunha fahani, dan naga haqiqanin fahimta ta. Wa hal qardasa fitta kahuni sahami, wai shin kibiya ta tayi dace fitta kahuni game da wannan zato. Idan aka ce at-takahun shine wato bincike a cikin lamari boyayye, shine dai bokanci, bincike a cikin gaibu, ka bada labarin abu wanda yake boyayye. Shine yace wa hal qardasa fitta kahuni sahami, shin ko kibiya ta ta dace fitta kahuni game da wato shine wannan zato. Yace fa idza ana fil firasati farisun, wa Abu Zaidin bi wasibil khani jalisun, yace sai ga maka ni wato a wajen al firasa shine tsinkaye, tunani na tsinkaye. Yace farisun sai ga maka ni a shi mahayi ne. Wa Abu Zaidin bi wasibil khani jalisun, yace Abu Zaid shi kuma a falfajiya ta hotel yana zaune. Idan aka ce wasid shine wato falfajiya, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid, shine yace wa Abu Zaidin bi wasidil khani jalis, yace Abu a lokacin nan sai ga Abu Zaid wato a falfajiya ta hotel jalisun yana zaune. Fata hadaina bushra liltika wa taqaraduna tahiyyata al-asbika, wato sai muka ma juna kyautar farin ciki da sakin fuska da walwala na haduwa. Wa taqaraduna, muka ba junan, muka ramta ma junan mu tahiyyata al-asbika, wato gaisuwa irin ta abokai, wanda gaisuwa ta abokai a lokacin haduwa daban take. Sun makala, sannan sai ya faɗa, sai ya ce mallabi na baka, ya ce ya kai Harisu, me ya same ka, hatta zayalta janabaka, har ka gushe ma sasannin garinku, menene ya same ka na musiba? Mallabi na baka, me ya same ka na musiba, hatta zayalta janabaka, har ka rabu da wato sasannin garinka. Lafazin zayalta minal muzayala ne, ga ya can fa zayyalna bainahum. Sai yace fa qultu, sai na faɗa, nace masa daharun haba, wato zamani ne wato ya karya ni, wa jawrun faba, kuma zalunci ne ya kwararru ya hada duniya. Fa qala, sai ya faɗa, sai yace wallazi anzala al-ma'ra min al-gamami wa akhraja ath-thamara min al-akmami, akwai daidaiyar rantsuwa, chai wallazi anzala al-madara min al-gamami, yace rantsuwa nake da ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gilgije. Wa akhraja thamara min al-akmami, ubangijin da ya fitar da wato ƴaƴan itace daga cikin kwamsa. Lafazin akmam jami'i ne na kimmun, idan aka ce kimmun shine wato kwamso. gaya can fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha, gaya can kuma cikin suratul rahman fiha fakihatun wan naqlu zatul akmam, shine sai yace wa akhraja thamara, ubangijin da ya fitar da ƴaƴan itace min al akmami daga cikin kwamso. Yace laqad fasada az-zaman, yace tabbas ko zamani ya baci. Wa ammal udwan, yace zalunci wato ya hada jama'a ya yawaita. Wa udimal midwan, yace arrashi wani mai taimako, yace wallahu almusta'an, Allah shine abin neman taimako da shi. Sai yace fa kaifa aflatta, ta yaya ka kubuto daga garinku. Wa ala ayyi wasafaika ajfanta, abisa wace sifa daga cikin sifofinka biyu wato ka tsiro. Wa ala ayyi wasafaika, abisa wace sifa daga cikin sifofinka biyu ajfanta wato ka tsiro ko ka ce ka rugo. Sifofi mutum duk bawa yana da sifofi guda biyu, akwai sifa ta alkhairi, akwai sifa ta sharri. Ma'ana wai a cikin hali na wadata ko hali wanda yake na talauci. Shine yace wa ala ayyi wasfaika ajfalta, abisa wace sifa daga cikin sifofinka biyu ajfalta wato ka tsiro. Fa qultu, sai nace masa ittakhastu al-laila qamisa, dare na maida a matsayin rigata saboda a tsirece nake, tufafi na tsafi ne, bana iya tafiya a cikin yini. Shine yace ittakhastu al-laila qamisa, na maida dare shine rigata. Wa adlajtu fihi khamisan, kuma na biyo dare khamisan, ina madan farin ciki saboda yunwa. Fa atraka, a lokacin nan Abu Zaid sai ya sunkuya kai. Yankutu fil ardi, yana tsatsagar kasa da wani kara, wani haki. Wayu fakiru, yana tunani firtiyadil qardi wal fardi, wato game da neman alqardi shine ramce, wal fardi da abu wanda yake na farin lanar tilas. Idan aka ce alqardi shine ramce, abinda in ka karba mayarwa zaka yi, al fardi abinda shi kuma in ya riga ya zo ba maganar a maida. To shine yana tunani ta ina za a samu. Shine yace wayu fakiru, yana tunani firtiyadil qardi wal fardi, game da neman ramce wal fardi da abu wanda yake na farin la, kenan abinda ba zai dawo ba in ya tafi. Thumma hatazza hizzata man akthabahu qanasun aw badat lahu furasun, sai girgiza irin girgizar mutumin da farauta ta kusanto shi. Aw badat lahu furasun, ko mutumin da wasu damammaki wato suka bayyana gare shi. Ka san mutumin da yana tunanin samun wani abu, to in har ya tunato ga yadda za a yi, sai ka ji mutum ya yi girgiza yana jin daɗi. Shine anan ya ce kuma hatazza, sannan sai ya yi girgiza hizzata man aktabahu qanasun, irin girgiza ta mutumin da farauta ta kusanto shi. Aw badat lahu furasun, ko kuma wata dama wato ta bayyana gare shi. Lafazin furas jam'i ne na fursa. Wa qala, sai ya faɗa, sai ya ce qad alika bi qalbi an tusahira man ya'su jirahaka wa yarishu janahaka, yace tabbas, yace ya ratayu da zuciyata shine tunanin an tusahira, shine da zakai kulla sarkunta da manya asu jirahaka, waɗanda za su magance rauninka. Waye rishi janahaka, wanda kuma za su sanya gashi ga fuffukenka, ma'ana wannan fuffukenka da ya hige, yace to za su sanya gashi, ma'ana za su taimaka maka. Kada ali kabi kalbi, yace tabbas ya ratayu da zuciyata an tusahira, da zaka yi sarkunta manya asu jirahaka, da wanda zai magance rauninka. Wanda karmu manta ya gabata, idan aka ce asin shine wato tabib, masanin magani, likita kenan. Waye rishi janahaka, wanda zai sanya gashi ga fuffukenka, lafazan an tusahira min al-musahara ne musahara kenan sarkunta ga yacin wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihira fa qultu sina fada sina ce wa kaifa ajma'u baina kullin wa kullin ta yaya zan hada tsakanin kukumi wa kullin wato da talauci shine karancin dukiya larabawa sukan ambaci mace da cewa kukumi idan aka ce kukumi shine sarka da ake hada hannu a wuya a daure shine Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda aka rawaito tana fada tana cewa innaman nisa'u aglalu kusan da cewa su dai mata kukumma ne an gane ko dayan ku ya tsaya yayin nazari ya ga wani kukumi ne zai sama kanshi da haka kukumi ne shi ko kukumi shine a hada hannuwa wuya a daure in an kama fursuna a fagen daga jamun sa shine agalal ga ya can izil agalalu fi a anaqihim wassalasil kuma inna ja'alna fi a anaqihim aglala to shi yasa in kuma muguwar mace ce ce suke kiranta gullu kamle kukumi na kulkwata kenan Allah ya kare ni to shine anan yace wa kaifa ajma'u baina kullin wa kullin yace ta yaya zan hada tsakanin kukumi wato da karancin dukiya ga na talaka kuma yin aure yace wa man alladhi yargabu fi dhulli ibn kullin wani mutum ne zai yi kwadai game da kullasar zai yi kwadan kullasar kunta game da wanda yake batacce dan batacce ma'ana wanda shi ba a san shi ba balantana mahaifinsa idan aka ce gullun mutumin da kwata kwata ba a san shi ba mashhulul hal ba a san shi ba kuma ba a san ba wane ne dan wane ne yace wa man allazi yargabu wane ne zai yi kwadan kullasar kunta fi gulli bune gulli ga wanda ba a san wane ne dan wane ne faqala si abu zaidi yace ana al-mushiru bika ni zan nuna ka an gane ko ni zan daukaka darajar ka zan fada kai kaza ne wa ilaika kuma ni zan nuna maka wanda zaka aura wanda zaka yi sarkunta kuma ni zan kai ka wal wakilu laka wa alaika kuma ni ne wakilin ka a gunsu wa alaika kuma ni ne wakili a kanka abinda kai alkawari ni zan karba in basu wal wakilu laka ni ne wakilin ka kenan a gunsu wa alaika kuma ni ne wakili a kanka kenan a gunsu yace amma fa ma'a anna dinal qaumi sanadi al'adar su waɗannan mutane wanda nake nufin ka kulla sarkunta da su an gane ko lafazin addin ma'ana al'ada ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah kuma ga ya can ka dini ka min ummil huwa yirsi kamar yadda suke fasawa a wata riwaya ka da abika ko ka dini ka min ummil huwa yirsi shine yace ma'a anna dinal qaumi tare da cewa al'adar su waɗannan mutane jabrul kasir wato shine tsara duk wani kararre su inganta shi ma'ana wanda yake cikin hali na kunci su taimaka masa wa fakkul asiri wato da kunci duk wani wanda yake ribatacce ma'ana za su yi belin sa wa hatiramul ashiri kuma da girmama wato shine abokin hulɗa abokin mu'amala wastinsahul mushiri kuma da yin galgadi da nasiha ga wanda ya nemi shawara su wannan ita ce al'adar su ita ce dabi'ar su illa annahum kenan dai mutanen kwarai ne yace amma illa annahum sai dai cewa su law khadaba ilaihim ibrahim ibn adham koda ibrahim dan adham wani shehu ne daga cikin shehunnan sufai au jabalat ibn al-ayham ko kuma jabalat ibn al-ayham shine karshen sarakuna na banu gassan sarakunan sha wanda shi Jabalat ibn al-Ayham suna cewa mutun ne wanda yake dogo kusan tani 12 ne in ya hau doki dokin sai kafafuwan shi sai su ringa sharar kasa shine karshen sarakuna na Gassan sarakunan Sham shine yace au Jabalat ibn al-Ayham yace ko Jabala ibn al-Ayham sarki ne wanda yake yana da wadata sosai yace lama zawwajuhu ba sa aura masa diyarsu illa ala 500 dirham sai akan dirhami 500 iktida'an bi ma maharar rasul sallallahu alaihi wa sallama zawjatihi dan koyi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya biya na sadakin matansa wa aqada bihi anki hata banatihi kuma ya kulla auren ƴaƴansa da shi dirhami 500 domin uqiya 12 da nashi ne aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake galibin sadakin da yake biya na matan shi kuma da sadakin da aka biya na ƴaƴansa shi ko an ka dauki du uqiya daya dirhami 40 ci 40 40 sau 12 480 shi ko nashi rabin uqiya ne rabin uqiya kenan dirhami 20 in ka jumulce kenan dirhami 500 shine yace lama zawwajuhu ba za su aura masa iyarsu illa ala 500 dirham sai akan sadaki dirhami 500 iktida'an bima maharar rasul sallallahu alaihi wa sallama zawjatihi dan koyi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya biya na sadakin matansa wa aqada bihi anki hata banatihi kuma ya kulla auran wato ƴaƴansa da shi ala annaka amma fa ka san da cewa akan cewa kai lantu dalaba bi sadaki bi sadaki ba za a neme ka da cewa ka kawo sadaki ko dala ba a nema ba abunka kuma wala tulja ila dalaki yace ba za a fakar da kai zuwa saki abun mamaki sadaki ba sa aura ba sa aurar da diyarsu sai akan dirhami 500 amma ka tabbata kai ba za a nemi cewa ka kawo sadaki dala ba za a nema ba kuma wala tulja ila talaqin ba za a fakar da kai zuwa saki cewa sai ka sake ta yace kuma inni kuma sannan ni sa aka dubo fi mawqifi aqadika zan yi wata huduba a gunda za a daura aurenka wa majma'i hashidika da mahadar taron jama'ar ka na daura aure zan yace kudubatan zan yi wata kuduba lam tafutuk ratqa sami'in wanda ba ta taba tsaga wato madunin wani kunne ma'ana babu kunnan da ya taba jinta lam tafutuk wanda ba ta taba tsaga ratqa sami'in wato tushewar kunne ji ma'ana ba ta taba wani kunne da ya taba jinta ba alfatku shine barka abu ka tsaga shi arratku shi kuma hadewa dinkewa bayan awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqna huma shine yace kuma inni sannan lalle ni sa akhdubu da sannan zan yi huduba shine yace hudubatan wata huduba fi mawqifi aqadika wato agun kulla aurenka wa majma'i hashidika a mahadar taron jama'ar ka inda za a yi daura auren lam tafutuk ratqa sami'in wanda ba ta taba tsaga wato shine tushewar ji ma'ana ba kunnan da ya taba jinta wala khudiba bi misli hafi jami kuma khudubar da ba a taba yin kwatancinta a wani taro قال الحارث بن حمام الحارث بن حمام سيكي فدا فصدهاني بوصف الخطبة المتلوة دون الخطبة المجلوة فصدهاني واتو سيرو روتاني بوصف الخطبة المتلوة جمد صفر اتوانا خطبة ودزا اكرنتا دون الخطبة المجلوة يتي باما امر يربو ودتكي دون الخطبة ba wadda na nemi aurenta almajluwa wadda take abin yin abin yi ma ado domin akai ta gidan ango idan aka ce almajluwa amar yadda aka yi mata kulliya za akai ta gidan ango shine yace fasdahani sai raurautani bi wasfil khudubatil matluwa game da sifar khuduba wadda za a karanta dunal khidiba ba wato matar da nake neman aurenta almajluwa wadda take abin yima ado ni ba ma ita ba nake tunani hatta qultu lahu har nace masa qadwa kaltuka ilaika hadhar qataba tabbas na mika maka wannan lamari fadabbirhu tadbira man qabba liman habba wato ka tafiyar da shi irin tafiyarwa ta man qabba wanda ya kware akan sana'a ya kyautata ta liman habba ga wanda yake so an gane ko wanda ka san shi wanda kake kauna idan ya kawo maka wani abu cewa kai masa sai ka tsaya kai gwaninta ka kyautata masa shine yace fadabbirhu tadbira man qabbali man habba ka tafiyar da shi irin tafiyarwar man qabba wanda ya kware ya kyautata aiki liman habba ga wanda yake so fanahaba a lokacin nan sai ya zabura muharwilan yana mai gaggawa kuma adamu tahallilan sannan sai ya dawo yana mai walwala yana sakin fuska fuskar sai kalli take kuma adamu tahallilan sannan sai ya dawo fuskar sa tana kalli saboda nishadi da walwala wa qala sai yace dani abshir bi itabid dahri yace ka riki albushir game da yima zamani rarauka akan rashin kyautatawa da yima wa hatilabid dahri ka riƙe albushir game da tatsar hantsa kuɗi ko za ka samu yace faqad wulitul aqada yace tabbas yace an jibinta mun kulla auren an ce ni yadda nake so faqad wulitul aqada yace tabbas an jibinta mun daura auren daurin auren wa ukfiltun naqada kuma Allah mun ce mun hannanta kuɗin sadaki an ce ni aka sani ni zan bada yace waka an kadi wannan aure kamar an yi an gama an gane ko waka an kadi nan an shafe akwai fi'il waka an kadi kana haka yake kamar yadda wato nabiga yake cewa azifat tarahulu ghaira anna rikabana lamma tazul bi rihalina faka an kadi shine yace waka an kadi wannan aure kamar an yi an gama thumma akaba fi muwa'adati ahli lakani sannan sai ya hadu game da yima ma'abuta hotel alƙawali na cewa su zo rana kaza za a yi daura aure wa i'dadi halwa'il khiwani wato da tanadar halawa wato ta horanti wanda ake raba ma jama'a a wajen daura aure an gane ko wa i'dadi halwa'il khiwan wato da tanadin halawa ta alkhiwani shine wato wannan horanti in aka ce alkhiwani shine tray wanda ake dora kwanukan abinci a kansa inda abinci a kansa ake kiran shi ma'ida amma in babu abinci to khiwani ake kiran shi shine yace wa i'dadi halwa'il khiwan wato da tanadin halawa ta alkhiwani shine faranti ko kuma kace tray falamma madda al-laylu atnabahu lokacin da dare ya zaro igiyoyinsa wa aglaqa kullu dhibabin babahu dukkan wani mai kofa ya kulle kofarsa azana fil jama'ati a lokacin nan sai ya sanar da jama'a alahduru fi hadhihi as-sa'a ku zo a wannan lokaci cikin dare ho za a daura auren fa sai da dare yayi kowa ya kulle kofarsa shine yace alahduru fi hadhihi as-sa'a yace ya ku jama'a ku halarto a yanzu falam yabqa fihim illa man labba sautahu wa hadara baitahu ba wanda ya rage a cikin waɗannan jama'a gaba ɗaya waɗanda suke cikin hotel face sai da suka amsa kiransa gaba ɗaya wa hadara baitahu kuma suka zo ɗakin sa nan aka hadu falam masdafu ladaihi lokacin da suka jiru gaba gare shi wajtama ash-shahidu wal mashhudu alaihi mai shaida da wanda ake shaida akan sa kenan ango da sauran jama'a gaba ɗaya sun hadu. Ja'ala yarfa'ul asdurlab, ja'ala yarfa'ul asdurlab wa yada'uhu wa yalhadhu taqwima wa yada'uhu. Wato sai ya hadu yarfa'ul asdurlab shine ma'aunin zafin rana. An gane ko kalima ce yunaniya tun can al-usturlab abinda ake auna gumi da shi shine thermometer ko koya sunan shi abinda ake auna gumin rana shine ake kira al-usturlab shine yace ja'ala sai ya hadu yarfa'ul usturlab yana auna wato yana daga abin auna zafin rana wa yada'uhu yana ajewa wa yalhazu taqwima yana kallan kalanda wa yada'uhu kuma yana daina kallanta ya daga ido ya kalli kalanda kuma hallu sai ya kauda kai ya daga wannan abin auna gumi kuma hallu sai ya aji duka rijinjina jama'a ne yake ila anna asal qaumu har aka kai lokacin da jama'a suka fara gengedi wa gashiyan nawm barciyar homa jama'a wa qultu lahu sai nace masa ya haza kai malam ba'il fasafir ra's to ka buga gatari man akai ma'ana kamar yadda a Hausa ake fada kai ya gamu da kota ma'ana zartar da lamari kawai shine yace ba'il fasafir ra's ma'ana buga gatari akai wa kallisun nasa minan nu'as wato kawa kubutar da mutane game da bacci an nu'as shine wato gengonin bacci izi yughashikumun nu'asa sai yace fa nazara nazaratan fil nujumi sai yayi dibi dibi a cikin musamman a cikin taurari ya daga kai ya kalli sama thumma tashada min uqulatil wujumi wato sannan sai ya kuntu sai ya kunce kansa min uqulatil wujum wato daga kulli na al-wujum shine wato daure fuska da kawaici wanda kar mu manta al-wujum shine ma'ana mutun yayi shuru saboda bakin ciki da bacin rai wa aqsama bi duri wal kitabil masdur yayi rantsuwa da ubangijin dutsen duri saina wal kitabil masdur yayi rantsuwa da littafi wanda yake al-masdur abun rubutawa la yankashifanna sirru hadha al-amri al-mastur yace lalle ne asirin wannan lamari wanda yake abun boyewa tabbas yace zai bayyana zai yayi wala yantashiranna dhikruhu ila yawmin nushur kuma labarin wannan daura aure yace zai watsu ila yawmin nushur har izuwa yinin da wato ake tayar da matacci shine yinin alkiyama thumma innahu jafa ala rukbatihi sannan sai yayi gurhwani wato akan guyoyinsa lafazin jafa wato min aljasuni ga yacin watara kullu ummatin jafiya shine yace thumma innahu jafa sannan sai yayi gurhwani ala rukbatihi akan guyoyinsa wastar al-asma'a li khudbatihi yane mu cewa jama'a su bashi aran kunnuwan su li khudbatihi domin sauraron khudbarsa wa qala si ya fada khudbarci yace alhamdulillahi al-malikil mahmud al-malikil wadud musawwir kulli maulud wa ma'ali kulli madrud صائح المهاد ومودد الأدواد ومرسل الأمطار ومسهل الأوطار وعالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومصدرها عم سماه هو كمل وهدل ركامه وهمل وطاوى السؤل والأمل وأوسع المرمل والأرمل أحمده حمدا ممدودا مداه وأوشده كما وحده الأواه وهو الله لا إله للأمم سواه ولا صادئ لما عدله وسواه أرسل محمدا علما للإسلام وإماما للحكام ومسددا للرعاء ومؤدلا أحكام ود وسواع أعلم وعلم وحكم وأحكم وأصل الأصول ومهد وأكد الوعود وأوعد واصل الله له الإكرام وأودع روحه دار السلام ورحم آله وأهله الكرام ما لم أآل وملأ رال ودلع هلال وسمع إهلال إعملوا رآكم الله أصلح الأعمال وسلكوا مسالك الحلال واتَّرِهُ الحرام ودعوه واسمعوا أمر الله وأوه وسلوا الأرحام وراؤوها وآسوا الأهواء واردؤوها وصاهروا لهم الصلاح والورع وصارموا رهط اللهو والطمع ومصاهركم أطهر الأحرار مولدا وأسراهم سؤددا وأهلاهم موردا وأصحهم موئدا وها هو أمكم وهل حرمكم مملكا عروسكم المكرمة وماهرا لها كما مهر الرسول أم سلمة وهو أكرم سهر أودع الأولاد وملك من أراد وما سها مملكه ولا وهم ولا وكس ملاهمه ولا وسن أسأل الله لكم إهماد وصاله ودوام إسعاده وألهم كل إصلاح حاله والإعداد لمآده وله الحمد السرمد والمده لرسوله محمد كرشم كتبر كينا إتما كتبر كي ود قطة قطة باب حرفي مي أغو أتكينتا إما كاغ أغو تو نتاكرني تاكرك وحاكرني an gane ku ko kuma kace ta marbuti ne wannan shi ko ta marbuti dama haun ne to shine sai yake cewa alhamdulillah dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah al-Malik sarki mai cikakken mulki al-Mahmudi wanda yake abin yabo al-Maliki mamallakin kowa da komai Al-Wadud wanda yake abun kauna a gun bayin sa mu'minai kuma shi ma yana kaunar su an gane ko kamar yadda ya faɗa fa saufa ya ati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu shine sai yace musawwir kulli mauludin shine ubangijin da yake daidaita halittar dukkan wani da a cikin mahaifa wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha wa ma'ali kulli madrudin shine uban wannan sarki wanda yake makomar kulli madrudin dukkan wani wanda aka kuro duk wani wanda aka kuro shi to bashi da wata mafaka face zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ma'ali kulli madrudin wanda shine makomar dukkan wani wanda aka kuro sadihil mihadi ubangijin da ya shimfida wannan shimfida ita ce kasa wa muwaddidil adwadi ubangijin da ya tabbatar da waɗannan duwatsu a cikin ƙasa lafazin adwadi jam'i ne na daud idan aka ce daud shine dutse babban dutse kamar yadda cin medaliya yake cewa jawdul lada judin wa qaudun shamikun hilman wa audun fil awisi samhadadi sai yace wa mursilil amdari shine ubangijin da ke sako da ruwa daga sama wam sahilil awdari shine ubangijin da ke saukaka ma bayin sa bukatu lafazin awdar jam'i ne na wadar wadar ita ce bukata falan ma qaba zaidun minha wadara sai yace wa amilil asrar wa alimil asrari shine masalin dukkan wasu lamari wanda yake koyayye wa mudriki ha kuma shine mai riskarta wa mudammir al-amlaki shine mai ruguza dukkan wasu sarakuna wa muhliki ha kuma shine mai halakar da su wa mukawwir ad-duhuri shine ubangijin da ke shigar da zamunna junansu cikin juna yukawiru layla ala nahari wa yukawiru nahara ala layli wa mukarriha kuma shine ne mai tusata ma'ana mai kaikawanta wa mukarriha wato mai tusata ko kuma kace wa mukarriha mai kwankomata wa muridil umuri shine ubangijin da ke zawwa da al'amurra wa musdirha kuma shine mai gangarar da ita in ma wani lamari ya zo Allah ne ya zo da shi in ya tafi kuma Allah ne ya tafiyar da shi wa muridil umuri mai zawwa da al'amurra wa musdirha mai gangarar da ita amma samahu huwa kamal wato rangwaman sa ya hada kowa ko kace baiwar sa ta hada kowa da komai wa kamala kuma ta cika wa hadala rukamuhu gilgijan sa ya zubar da ruwa wa hamala ya tsiyayar wa dawa as-su'ula ubangiji ne wanda ya karba roƙon mai roƙo wal amala kuma da biya masa gurin sa wa awsa al-murmila shine ubangijin da yayyal wata ma mai kararren guzuri wal armala da mabukaci idan aka ce armal talaka wanda yake mabukaci haka nan armal wato namijin da bashi da mata in aka ce armala matar da bata da miji jamu'in shine aramil shine yace wa awsa al murmil ubangijin da yayyal wata da al murmil mai kararren guzuri wal armal da wanda yake mabukaci ahmaduhu hamdan ina yabansa yabo mamdudan madahu wanda fagensa wato mai zarcewa ne bashi da iyaka wa washiduhu ina kadaita shi kama wahadahul awwah yadda annabi kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam wato yake kadaita shi wannan sifa ce ta annabi ibrahim inna ibrahima la awwahun halim an gane ko idan aka ce Allah mai yawan nishi saboda tsoron Allah wa washiduhu ina kadaita shi kama wahadahul awwah kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam yake kadaita shi wa huwa Allah shine Allah la ilaha wanda babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa lil umami ga al'ummusi wahu in banda shi wala sadi'a lima addalahu babu wani wanda ya isa ya juyar ya karkatar da lima addalahu ga abinda Allah ya daidaita shi wa sawahu ya miƙe shi duk abinda Allah ya miƙe shi babu wanda ya isa ya karkatar da shi sai ce arsala muhammadan shine ubangijin da ya aiko annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam alaman lil islami matsayin alama ce ta tabbatar da musulunci wa imaman kuma jagora ne lil hukami ga alqalai wa musaddidan kuma shine mai daidaitawa lir ri'ai ga talakawa ma'ana shine mai daidaita halaye da dabi'u na talakawa wa mu'addilan manzo ne wanda yake mai wohintar da ahkama wuddin waswa'in wato hukunce hukunce wato na wuddu da suwa wanda sunaye ne daga cikin sunayen gumaka na lokacin annabi Nuhu yace a alama shine ubangijin da ya sanar da bayinsa wa alama kuma ya sanar da su ya koyar da su a alama kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a alama ya sanar da bayi ma'ana ya ba su labari wa alama kuma ya sanar da su wa hakama yayi hukunci wa ahkama ya kyautata hukuncinsa wa assala al-usula manzo ne wanda ya tabbatar da wasu ka'idodi wa mahada ya shimfida su wa akkadal wu'uda ya karfafa alqawla wa au'ada kuma yayi kashidi yayi barazana wa sallallahu lahu al-ikrama ubangiji ta'ala ya sadar masa da karamci har zuwa kiyama wa auda ruhuhu dar salami ya aji ransa a gidan aminci ita ce aljanna wa rahima alahu ya jikan wato iyalinsa wa ahlahu alkirama da sahabbansa waɗanda suke masu daraja malama alun matukar kawalweniya tana walkawa wa mala aralun matukar wato danjimuna yana zangayawa da gudu wadala in an gane ko idan aka ce ralun shine wato dan jimina kenan yace wa mala aralun matukar wato dan jimina yana fita da gudu wadala ahilalun matukar jinjirin wata na hudowa wasumi a ihlalun matukar ana jin daukaka murya game da tsayawar wata sai yace i'malu ra'akumullahu yace Allah ya kiyaye ku ku yi aiki asku aikata aslahal a'mali mafi nagartar ayyuka wasluku masalikal halali wato ku shiga hanyoyi waɗanda suke na cin halak wadarihul harama yace ku je ku watsar da al harama haram wada uhu wato ku barta wasma'u amrallahi ku ji umarnin ubangijinku wa uhu kuma ku kiyaye wasilul arhama ku sadar da zumunta wa ra'uha ku kiyaye ta wa asul ahwa'a ku saba ma duk wani son zuciya warda uha ku tsawatar da ita wasahiru yace ku kulla sarkunta da luhamas salahi wato shine kusa danganta wato kusaci wanda yake na kwarai lafazul luham jam'i ne na luhuma luhuma bi ma'ana alqaraba kamar yadda hadisi sahihi mazala sallallahu alaihi wasallam yake fada a wannan alwala'u luhumatun kaluhumatin nasabi la yuba'u wa la yuhab au kama qala wasahiru yace ku kulla sarkunta da luhamas salahi wato makusanta waɗanda suke na kwarai walwara'i wato da tsantsani na haram wasarimu ku yanke alaka da rahadan lahawi jama'a tawrigi wa qama'i da kwadai sai yace wa musahirukum me sarkunta da ku adharul menihin sarkunta da ku adharul ahrari maulidan shine mafi tsarkakar yaya ga mahaifa kenan tun anan ya fara bayyana shi cewa shi ba san shi ba amma yace shi zai bayyana shi kenan yace ga matsayin sa yace wa asrahum su'dada kuma shine mafi daukakar su ga shugabanci wa ahlahum mauridan shine mafi zakin su ga magangara mashaya kenan wa asaffuhum mau'idan kuma shine mafi ingancin su wato game da cika alƙawari yace wa hahuwa ammakum ga muku shi fa ya nufa tuku wa halla haramakum kuma ya sauka a balbalunku mumlikan arusakum almukarrama yana mai neman mallakar amaryarku wadda take mai daraja wa mahiran laha yana mai biyan sadakinta kama maharar rasulu umma salama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya sadakin ummu salama wa huwa akramu sihri manzon Allah shine mafi karamcin sirki udi al-aulad wanda aka bashi wato yaya wa mulika aka mallaka masa man arada duk wanda yake nihin aure wa ma sahamu mulkuhu me mallaka masa diyarsa wato bai raukanuwa ba ma'ana bai bata ba bai raukana ba wala wahima kuma bai kuskure ba wala wa kisa mulahimuhu wato mai kulla sarkunta da shi wala wakisa wato bai tawaya ba wala wusima kuma ba a aibanta shi ba as'alullaha lakum ihmada wisalihi ina roƙa muku Allah ihmada wisalihi wato godiya ta saduwa da shi wada wa ma is'adihi da dawama wato ta taimakon sa da arzikinsa wa alhama kullan ina roƙa muku Allah ya ganar da kowa daga cikin ku islaha halihi inganta halinsa wal i'dada li ma'adihi da tanadi da tattali saboda makomar salahira sai yace walahul hamdu sarmad naga Allah subhanahu wa ta'ala yabo wanda yake tuttuk wanda ba shi da iyaka wal madhu da yabo li rasulihi muhammad wato ga manzansa shine annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a takaice dai wannan ita ce kudubar da yace kunne bai taba jinta ba ga ta dai kudubar ce tun farkon ta har karshen ta babu harafi mai duhu kuma insha Allah a darasi mai zuwa zamu ga yadda ya kasance yanda dai halawar maganin bacci zai ba su kuma gaba ɗaya abin da yake na dukiya zai kwashe shi nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.